Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a kuma ko ina akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar ya huce. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Hukumomi a yammacin ƙasar Puerto Rico sun fara kwashe mutane a cikin manyan motocin bus yayin da hukumar da ke kula da yanayi ke ci gaba da gargaɗin cewa damɗin waharaka zai fashe. Masu kula da damɗin sun ba da rahoton cewa madatsin ruwan ya fara tsagewa tun daga jiya Juma'a, kuma akwai yiwuwa ya fashe ya haifar da ambaliyar ruwa. Jami'an sun ce za a kwashe aƙalla mutane 50,000 zuwa 70,000 daga yankin da damɗin yake. Shugaban Amurka Donald Trump ya kwatanta takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un a matsayin mutum mai taɓin hankali, bayan da shugaban Koriyan ya bayyana cewa nan ba da jimawa ba zai yi gwajin bom ɗin hydrogen a tekun Pacific. Shugaba Kim ya fitar da sanarwar barazanar tashi ne bayan da ya gargaɗin cewa zai mai da martani kan barazanar da Trump ya yi masa da kuma ƙarin takunkumin da ƙaƙaba Koriya ta Arewan. A jiya Juma'a, shugaba Trump ya gargaɗi Kim a shafinsa na Twitter, inda ya ce Kim Jong-un na Koriya ta Arewa, wanda yake da taɓin hankali, wanda kuma bai damu da yadda yake azabtar da mutanensa da yunwa ba ko kashe su da yake yi, zai ga jarrabawa da bai taɓa gani ba a baya. Sanarwar shugaba Kim har ila yau martani ne ga jawabin da shugaba Trump ya yi a zuwa Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan makon, inda ya kira shi a matsayin mutum mai roka wanda ya ɗauki hanyar halaka kansa da kansa. Ya kuma kwatanta gwamnatin Kim a matsayin ta azzalumai, inda ya jaddada cewa idan ta kama Amurka za ta kare kanta da ƙawayenta, idan har ya kama ta shafe Koriya ta Arewan daga doron ƙasa baki ɗaya. Hukumomi a ƙasar Mexico sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar girgizar ƙasar da ta afkawa ƙasar a ranar Talata ya kai 293. Yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da lalibi a cikin baragizai ko za a samu wanda Allah ya yi da sauran shan ruwansa a gaba. Shugaban hukumar tsaron farin kaya Luis Felipe Puente ya ce fiye da rabin mutane da suka mutu, wato 155, su rasa rayukansu ne a babban birnin ƙasar na Mexico. A wani rubutu da ya shafinsa na Twitter a jiya Juma'a, ya ce adadin mutanen da suka mutu a sauran yankunan ƙasar ba su canza ba, inda ya ce mutum 73 suka mutu a jihar Morelos, 45 a Puebla, 13 a Mexico, 6 a Guerrero, sannan mutum guda ya mutu a Oaxaca. Tun daga ranar Talata, masu aikin ceto suka dukufa babu ƙaƙƙautawa, yayin da suke samun taimako daga tawagogin ma'aikatan da ƙasashen duniya suka tura ƙasar, waɗanda suke ƙoƙarin kawar da gine-gine da suka rushe sanadiyar girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 7.1. Ƙasashen da suka kai ɗauki a ƙasar ta wato a ƙasar sun haɗa da Isra'ila da Japan da Amurka, inda suka taimaka wajen ceto aƙalla mutane 60 a birnin Mexico. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sanata John McCain na Majalisar Dokokin Amurka ya sanar cewa ba zai iya marawa shirin soke tsarin kiwon lafiya na Obamacare da 'yan jam'iyyar Republican ke so su yi a ranar 30 ga watan Satumba ba. Hakan na nufin Sanata McCain ya bi sahun wasu sanatoci biyu 'yan Republican kenan, da suka hada da Sanata Rand Paul na jihar Kentucky da Sanata Susan Collins ta jihar Maine, wajen kin amincewa da yunkurin da suke yi na soke tsarin kiwon lafiyar. Idan kuma har babu waɗannan ƙuri'u uku, 'yan jam'iyyar Republican ba za su samu adadin ƙuri'un da suke buƙata a majalisar ba wajen soke sir tsarin kiwon lafiyar na Obamacare. A wasu sanarwa da Sanata McCain ya fitar a jiya Juma'a, ya ce ba zai goyi bayan soke tsarin ba saboda bai san nawa za a kashe ba, da yadda lamarin zai shafi adashin da masu cin gajiyar shirin suke zubawa da kuma adadin mutanen da soke shirin zai taimaka ko ya wahalar. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Amurkan Mitch McConnell ya ce ba zai nemi a kada ƙuri'a ba har sai suna da tabbacin cewa sun samu adadin ƙuri'un da suke buƙata domin soke tsarin kiwon lafiyar na Obamacare. Gwamnatin Somalia na ci gaba da magiyar neman kasashen duniya su cire mata takunkumin sayan makamai da aka saka mata, yayin suke ci gaba da fuskantar barazana na 'yan kungiyar Al-Shabab. Yayin da ya gabatar jawabinsa a zaren Majalisar Dinkin Duniya a jiya Juma'a, Prime Minister Somalia Hassan Al-Khair ya yaba da irin ci gaban da kasar ke samu ta fannin siyasa da kuma tsaro, inda ya bi dakarun haɗin gwiwa na tarayyar Afirka da ake kira AMISOM a takaice. Prime Minister ya ƙara da cewa suna buƙatar makamai a gurguje, saboda haka akwai buƙatar a ɗage musu takunkumin sayan makaman domin dakarun su samu kayan fada da ƙungiyar ta Al-Shabab. Ya kuma ƙara da cewa ƙasar a shirye take ta yi aiki da ƙasashen duniya domin a sha ta hanyar da za a ɗage mata takunkumin.
Labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Sauraro assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa wani sabon shiri na abari ya huce,
wanda Hausawa kan ce shike kawo da rabon wani.
Thank you. Safina tuwakar Ibrahim Yale ce nan wanda ya rera ma mahaifiya da danta wanda ya nuna kanshi ne amma yana maganan hannunka mai sanda ne ga duka haka abubuwan suke tafiya ga uwaye na gari
ai uwa daban take Usman
ai in ba ku an shiga uku ai
kware da gaske
Allah ya sa mu dace
sakamu amin amin
to an tashi lafiya ko
lafiya kallau
to madalla
da fatan kowa da kowa ya tashi lafiya
haka yake to barki ya fara yau sakonnin gaisuwan ne
to Usman sakon fatan alheri na abari ya huce zuwa ga Hajiya Turai Sadauki Katsina da Hajiya Lami Mallamawa da Hajiya ta Madina da Hajiya Hafsatu Janjari sai gaisuwa fatan alheri na abari ya huce zuwa ga Hajiya Rabi Rafin Dadi Katsina da Fadimatu Muhammad Kwairanga Jada wato Maman Bashir sai gaisuwa fatan alheri na abari ya huce zuwa ga Al Mustafa Abdul Qadir Jelani daga Bida Niger State sai Mustafa Yahaya da Lawal Adamsi da Abdullahi Dalha Sarki da Nuruddin Abubakar Azare sai Ibrahim M Abubakar Maiduguri gaisuwa fatan abari ya huce zuwa ga Ismaila SG Ismail da Ibrahim Hassan da Malam Garba Shehu sai Adam Y Musa da Garba Kimo da Isa Ticha Gombe to idan kuma muka leka majalisar dandalin Facebook ta abari ya huce gaisuwa fatan alheri ta abari ya huce ga Mahmud Isa Kablewa da Salisu Mustafa Kududdufawa to Allah ya sa na faɗi sunan daidai da Gamba Ahmad sai Ibrahim Abdullahi da Umar Riyo Ibrahim da Umar Aminu Ishak da Jimpi Ahmad Adamu da Abbas Amin Magzist da Ruqayyat Ummin Shuraim da Hassana Sara Beatrice sai Fayama Jarumi da Ibrahim Isiyaku Bisalla sai It's Mick Yuhang to Allah ya sa na faɗi sunan daidai sai Alhaji Rabil Ahmed da Ahmed SA Kufai da Salmanu Umar Gusau da Zaharuddin Ya'u sai Aisha Said sai Safiyanu Muhammad da Muhammad Y Muhammad sai Isa Musa da Ahmad Musa Umar da fatan suna cikin koshin lafiya
amin amin to ni ma bari in fara gaisuwar fatan alherin na abari ya huce da majalisar ta abari ya huce amma a shafin Facebook wanda akwai wanda suka miko sakonnin gaisuwar ta su ga da fatan alheri zuwa ga yan uwa da abokan arziki sannan kuma mu anan sai muka cafa cewa gaisuwar fatan alheri na abari ya huce daga Adamu Ahmad da kuma Muhammad Musa da Abdul Gaffa Umar Jega sai Aisha Ibrahim da kuma Usman Usi sai Muhammad Bello Yanoko da kuma Haruna S Danzomo sai baba Haruna gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Ashuru Rabiu da Mustafa Jidda da kuma baban gida Yusuf na fada sai Abubakar M Hamisu sai kuma Awwal Abdullahi da Usaini Yahaya gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Ibrahim Adam Muhammad Ibrahim da kuma Hamisu Kabo Kabo sai kuma Ummu Yasir da kuma Halluru Ibrahim Falladan sai Ciro Mallawal Zaharuddin da Yahaya Ibrahim gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Nafi'u Mika'ilu SBA da kuma Habibullahi na Manzo Salahu sai gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Sayyir Umar da Basirul Lawal da kuma Muhammad Adam da Imrana Kabir sai daga ƙarshe gaisuwar fatan alherin na abari ya huce zuwa ga Ismail Sulaiman da Muhammad A Nas da kuma Akar Limesia Allah ya sa na faɗa daidai sai Muhammad Y Digi da kuma Ashiru Abubakar sai Fatima Sani sai Bulahi Tura da kuma Salihu Jafar sai Ya'u Ganda Tura Garki da kuma Musa Ashafa Sabuwa da Habibu Isa sai kuma Ya'u Tura Mai Ruwa sai Ya'u Ibrahim sai Rufe da Ala Alhassan da Sarauta Mai Sarauta da kuma Abdul Salamu Abdul sai Yahaya Awwal Mai Katako da Muhammad Abubakar sai kuma Aminu S Lami da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji
amin I know.
wakar farin gani manzan Allah kenan ta Ibrahim Yala hayin banki a Kaduna wanda kuma kin san shata ma fa yayi irin ta
shi mu ai ya fada
ya ce ya ciro ta daga wurin na shata mun tsaya ga Annabi Muhammadu ba to Allah ya sa mu dace
amin amin
kidan dai yayi dadi gaskiya
ya yayi dadi ka san sauti ai Usman da kun shiga rai
wallahi wai ta mallam Hidi ya ce wai ba kyau ko ba dai ba dadi ba ta kuturu ba kida mallam yana shan shayi a gefan mai shayi jikkayu sun wuce da mota dai ya ce muzum muzum to da su kina gaya muke akwai wani da kina magana menene
wai wata amarya ce ita kuma bayan an daura mata aure dare yayi lokacin za a kai ta dakin mijinta sai kuka take ita ba ta zuwa ta fasa auren da kyar aka samu aka sa ta mota tana ta kuka ai ku ana zuwa unguwar sai direba ya manta gidan
tashi hankali
kuma duk wanda suke cikin mota ba su san gidan ba can sai ta tsohuwa ta ce kawai a koma da ita gida gobe angon ya zo ya tafi da ita amarya tana jin haka kuma ta ga direban ya juya zai koma da ita gidansu kawai sai ta bar kukan da take yi ta ce gafa gidan can ne
farin ta za ta gane gidan ne ashe ba za ta yi musun iyaye ba za ta rasa su
a ina abin da Usman ana so ana kai
kawai ci kawai ci wai ga gidan nan mai
farin ciki ai mata aure
ne kuma komai abin ki sai ya zo wai in ga ta cewa ga gidan nan ki ba ki da kunya sai ya zo kananan bidiyo nan da ake dauka na ban dariya ne aka aika mun a cikin WhatsApp dina wai gani ba platani ne dan uwana dangi da sanda shi ya shigo birni ya ci irin habar kada din nan akan shi da ya share shi irin ta saki din nan kawai yana zuwa ya ga ana kera wani katafarin bene mallam ga katuwa get ga bene ga irin barandan nan irin balkani din nan katun baranda a ya daga kai haka ya dogare a sanda ya kalli bene kawai sai irin yan birni ya taho ya kawai yana tafiya kawai lura dan filan nan a shekar loki kawai zo gaban dan filan ne dan hankali shi kai me kake kallo bene mana yace to benen ka ne zaka zo dinga kal tunda zaka kalli benen ya fi sau goma yace a radda sau hudu na kalla yace to wallahi sai ka biya kudi duk dai ne duk kallo dai ai ba benen ka bane ka san nawa ai kawai ka zo ka kalla mana bene yace ni fa sau kashe goma ni sau hudu na kalla yace to duk kallo dai 1000 ne 10000 yace ni hudu ne 4000
akai ta rige ma
akai dan aka samu aka shawo kai dai to kawo 4000 kawo kallo hudu ya zaga ya turo kudi a cikin ya taro
ya buda ya kalle
amma ya ce 4000 ce to ba hudu bane ya karba bahaushe ne ha sakare kawai ya gaba yana juya bashi ko dan fulan nan kawai ya tukari a sanda kawai sake kallon kallon benan ne kalle shi she amma wanga bahaushe akwai banza kallo goma sha biyu ne haji na shehu
ya cuta ta
sha biyu
cuta ta cuta
Sai ga shi an buga mishi hanci wai shi kallo goma wannan ba Hausa kai banza shi kallo sha biyu ne dai dariya ji ai kama mere ne sai to wannan kai ai dole sai fira ta sha wannan labari da ba su sauraron mu
Usman ga wani wani tsoho nan shi kuma
to bani
wai shi wani suna ne ya dace da wannan tsohon
to bani in bashi
kai zaka bashi suna
ina ga zan bashi
wai wani tsoho ne yana wajen wa'azi sai mai wa'azin yace karshen duniya mata za su rika yawo tsirara har suna bin maza
to fa irin shigan nan da ake ta zamani
mai wa'azi na ce mata har za su rika bin maza kawai sai aka ga tsoho yayi tsalle da ihu ya ce Allah ya kai mu
tsoho ne sai jiran zamani
mai jiran karshen duniya
ai zamanin kenan yana jiran zamani tsoho mai jiran zamani ni na da cewa dai Allah ya kyauta ai
wace Allah ya kyauta mana lokaci
wannan
ne kajiya ma tsufa mai na jiran karshen duniya
wannan ai sai a hankali to wannan kan sai a solo to ya da so dai in baki na dan a caba ne amma ina ga zan bari sai gobe
to Allah ya kai mu sai wani lokaci wannan
sai gobe dadin labari zan bari sai wani lokaci
to Allah ya kai mu da
rai da lafiya Allah ya kai mu zuwa dan da a caba ne kije inda ya fita a guje daga bayi mallan yana wanka yana cewa fatalwa ta biyo shi za mu ji wace irin fatalwa ce yanzu kan amma da
safinatu so dangi
sai kuma ni Usman Ahmad kamar amma da dun madogon shirin Ibrahim Alfa Ahmad nake cewa mu zama lafiya sai Allah ya kai mu ba cikin shirin
kun fita ba su kallon wani laifin na ga matanku ba za ta kula ga ƴaƴanku wani laifin
Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi, za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki, a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.